Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 31 ga watan Janairun shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus. Cutar ta kuma yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Yayin da ake samun labarin ballar mummunar cutar ta coronavirus karon farko a yankin kasashen Larabawa, jami'an kiwon lafiya a kasashen da yawa na kokarin ganin sun dauki matakan kariya daga bazuwar cutar. Wani dan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun tsige shugaban Amurka Donald Trump.
Kanin labarin kenan aka saurara. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa Najeriya ta fara ɗaukan matakai don kare bayanan 'yan ƙasarta a yanar gizo. Masana na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi cewa shugaba Muhammadu Buhari ya canja shugabannin tsaron ƙasar. Sannan muna tafa da shirin duniya Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus. Cutar kuma ta yi sanadiyar mace-mace 213 a kasar inda ta fara balla a shekarar da ta gabata. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ayyana dokar ta baci akan barkewar cutar a kasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga kasashen na duniya. Gwamnatin shugaba Donald Trump ta gargaɗi Amurkawa akan kada su je China. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fidda wata sanarwa akan gujewa zuwa China bisa abin da ta kira matakin gargaɗi na hudu. Ta kuma shawarci duk 'yan ƙasar kada su je can, kuma kada wato su baro ƙasar. Yayin da ake samun labarin ɓullar mummunar cutar ta coronavirus karon farko a yankin ƙasashen Larabawa, jami'an kiwon lafiya a ƙasashen da yawa na ƙoƙarin ganin sun ɗauki matakan kariya daga bazuwar cutar. Wani gidan talabijin ɗan ƙasar Algeria ya nuna yadda jami'an kiwon lafiya ke gudanar da bincike da tantance fasinjoji don duba alamun cutar ta coronavirus a jiragen saman da suka bullo daga China ko ƙasashen Larabawa, inda fasinjoji da yawa daga nahiyar Asiya ke zuwa. Dr. Hahad Amirush, shugaban jami'an kiwon lafiya da ke sa ido a kan iyakoki a tashar jiragen saman Algiers, ya faɗawa 'yan jarida cewa fasinjojin da ke tattare da haɗarin cutar da ke nuna alamun masassara mai zafi ko tari ko kuma matsalar numfashi za a kai su asibiti don a yi masa gwaje-gwaje idan ana kyautata zaton suna ɗauke da cutar. A Abu Dhabi an samu rahoton cewa wani iyali 'yan kasar China sun je kasar dauke da cutar ta coronavirus, yayin da rahotannin kafafen yada labarai suka ce wata jami'ar kiwon lafiya 'yar India a wani asibiti da ke kasar Saudiya da ta kamu da cutar an maida ta kasar ta don jinya. Wani dan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump, saboda 'yan Democrats sun riga sun bayyana hujjojinsu a kan shugaban, kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba, amma dai bai dace ba. A wata sanarwa da aka fidda a jiya Alhamis, Senator Lamar Alexandra ya bayyana cewa babu buƙatar ƙarin hujjoji don tabbatar da abin da aka riga aka tabbatar, kuma abin da kundin tsarin mulkin ƙasar bai bayyana a matsayin laifin da ya cancanci a tsige shugaba ba. Alexander ya ƙara da cewa tsarin mulkin ƙasar bai ba 'yan majalisar dattawa ikon tumɓuke shugaban ƙasa daga muƙaminsa ba, ko hana shi tsayawa takara a wannan shekarar saboda kawai wasu abubuwa da ya yi da ba su dace ba. An buƙaci 'yan Republican guda hudu daga majalisar dattawan ƙasar su haɗa kai da 'yan Democrat da sauran waɗanda ba sa ƙarƙashin wata jam'iyya su 47 a majalisar dokokin ƙasar don kaɗa ƙuri'a a kan ba su shaidu, wato ba wasu ƙarin shaidu dama su ba da ba'asi a game da shari'ar tsige shugaba Trump.
To kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Yayin da kasashen duniya suka dukufa wajen yin dokoki da za su kare 'yan ƙasar su daga masu satar bayanai ta yanar gizo da kuma kare bayanan sirrin su, Najeriya ta bama wasu kamfanoni 27 lasisin aikin kare bayanan sirrin na 'yan ƙasar da kuma hana satar su. Dangane da wannan batu, na tuntuɓi Director General na hukumar kula da fasaha da kimiyya ta Najeriya, wato NITDA, wanda na fara da tambayarsa makasudin bayar da wannan lasisin, sai ya ce:
Shi wannan lasisin da muka bayar mun ba mu domin a samu a kirkiro ayyuka a ƙasa. Idan ka tuna lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari jifi ya ƙara ya karɓi mulkin ƙasar nan, a lokacin ƙasa na cikin recession na tattalin arziki, shugaban ƙasa ya yi alƙawarin za a kawo canji na tattalin arziki, inda za a samu diversification, a daina dogara a kan harkar man fetur, a samu a ƙasa wasu hanyoyi na shigowa na tattalin arziki. So a lokacin shugaban ƙasa ya kawo wannan tsarin da ake kira Economic Recovery and Growth Plan, yanda za a farfaɗo da tattalin arziki, sannan a sami abubuwa mai ɗorewa na harkar tattalin arziki. Wannan tsarin ya kawo fasahar zamani a cikin abin da zai taimaka a tabbatar da shi wannan an samu tattalin arziki mai ɗorewa a ƙasa. Tun lokacin shi minista na ma'aikatar fasahar zamani da tattalin arziki na zamani, wato Dr. Isa Ibrahim Kantami, yana shugaban wannan hukuma ta na NITDA, sai aka fitar da tsari wanda za a bi domin a samar wa ƙasa wasu ayyuka daban ta hanyar fasahar zamani, wanda za su ke ciro matasa ayyukan yi. Saboda yanzu ka duba a duniya, an riga an gane shi abin da ya kawo wa kuɗi a duniya ba wai yawan man fetur ne ba ko yawan gold da ƙasa take da shi ba ko ma'adanin ƙasa ba. Abubuwan da suka fi kawowa ƙasa kuɗi su ne abubuwan da za a amfani da ƙwaƙwalwa a yi. In ka duba yawancin manyan kamfanoni ko kuma masu kuɗi na duniya yanzu, duk suna harkar wannan abubuwan fasahar zamani.
Da kai wannan magana, sai na ce wa wani irin matakai ko kuma wani irin hanyoyi kuke bi domin ku inganta harkar fasahar zamani a Najeriya?
Shi ne hanyoyin da muke bi, kamar mu regulation da muke muna da developmental regulation. Ɗaya daga cikin regulation ɗin mu shi ne Nigerian Data Protection Regulation, wanda shi wannan an kawo shi ne domin ya inganta a kawo tsaro a ita wannan hanyar harkar fasahar zamani da yanar gizo-gizo. Abin da yake magana a kan shi ne ta yaya za a yi mutane su sami privacy, shi ne na data protection, personal data ɗin mutum, data ɗin da wanda bai kamata ka bi, wanda ta yaya za a yi ka tsare shi inda ba wanda zai samu access to it.
Wato ba wanda zai samu dama da bayanan ko? Wato ba wanda zai samu dama da bayanan sirri na mutum?
Yawwa, da bayanan sirri na mutum yadda ba wanda zai samu dama. So shi da shi wannan bayanan za ka ga mutane suna da bankuna ne, da ko kuma in ka je siyan abu a supermarket za ka yi amfani da katinka. Katin na akwai POS, za ka sa ne a ɗauki shi. Ka ga shi wanda ka fi abu yana da bayanan ka kenan. Sunanka da katin nambarka da amount ɗin. Sannan kamfanin da shi ma yake kula da wannan katin da POS, shi ma suna da wannan bayanan kafin su tura bankin ka ya bada kuɗi. To duk wannan haƙƙi ne a kan su wannan bayanai da ka ba su ajiye shi kasu da wani. Sannan kuma kasu sa shi a gun da wani zai ɗauka ya cutar da mutum.
Kashifu Inuwa Abdullahi kenan, Darakta General na Hukumar Kula da Fasaha da Kimiyya ta Najeriya, wato NITDA. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Bayan an kwashe shekaru uku da rabi ana zaman shawarwari masu zafi da kuma kwamacalar siyasa wadda yayi wato suka yi sanadiyar yin murabus din Prime Minister ci biyu a yau Juma'a da karfe 11 na dare a gogon London Burtaniya za ta bar tarayyar Turai a hukumance. Masu goyon bayan ballewar kasar na shirye-shiryen shagulgula amma ba haka zancen yake ba a Brussels yayin da 'yan majalisar Burtaniya na ƙarshe suka bar birnin a cikin makon nan. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Turai sun raira waƙoƙin bankwana ga takwarorin aikinsu na Burtaniya su 73 a shekaran jiya Laraba bayan da aka kada kuri'a ballewar kasar daga tarayyar ta EU. Masu goyon bayan ficewar kasar sun yi farin ciki a lokacin da suka kama hanyar zuwa gida. Yanzu dai abinda Prime Minister Boris Johnson ke so shine cimma yarjejeniyar kasuwanci da Amurka da kuma wasu kasashen Turai ba tare da bata lokaci ba. Jami'an Iran sun kawo tsaiko a kokarin da Amurka ke yi na kara dakaranta da ke Iraki daga barazanar makamai masu linzami. Da har yanzu jami'an basu yanke shawarar ko su bar na'urorin kariyar makamai masu linzami a cikin kasar ba ko a'a. Muna buƙatar izini daga Iraki, a cewar sakataren harkokin tsaron Amurka Mark Esper jiya Alhamis a lokacin da yake yi wa manema labarai bayani a ma'aikatar Pentagon. Esper ya ƙara da cewa akwai kuma buƙatar a warware takardamar da ake yi akan wurin da za a girke na'urorin kariyar idan har Iraki ta ba Amurka izini. Duk da wannan sarƙaƙiyar, Esper da wasu manyan jami'an hukumar Pentagon sun ƙi su sauya ra'ayinsu akan buƙatar ajiye na'urorin bayan da aƙalla sojojin Amurka 64 suka samu munanan raunuka a ƙwaƙwalwarsu sakamakon wani harin makamai masu linzami da Iran ta kai akan sansanin sojan Al-Assad a farkon wannan watan na Janairu. Wani rahoto na baya-baya ya ce sojojin Amurka 50 ne suka jikkata.
Tuma da Allah a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. 'Yan Najeriya na ci gaba da mayar da martani kan kiran da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawan kasar Sanata Abubakar Bello yayi cewa shugaba Muhammadu Buhari yayi murabus saboda karuwar tabarbarewar tsaro a kasar. Nasura da Malik kai gare ka.
Fadar Asorok ta zayyana kiran da sanata Enin Naya Abubakar Bello ga shugaba Buhari da yi murabus cewa shirme ne.
When you want to deal with a matter, you go to the head. So when we go to the government and ask this government to resign because they can no longer do anything in this country.
Abubakar Bello ya yi kiran ne gaban majalisar dattawa da nuna gwamnatin ta gaza wajen ɗaukar matakan tsare rayuka da dukiyoyin al'umma da ya haɗa da rashin sauya manyan amsoshin rundunar sojan Najeriya da aka yi buƙaci shugaba Buhari ko gwamnatinsa ta yi murabus. Sanarwa daga mai taimaka shugaban kan labaru Garba Shehu ta ce san ra'ayin na Abubakar Bello shi kaɗai ya shafa. Kazalika sanarwar ta cancaki Abubakar Bello da yadda ya tsaya shugaban 'yan awarin Biafra Nnamdi Kanu na IPOB har ya arce daga Najeriya. Ta haka fadar ta ce ba mun mamaki ba ne in ɗan adawa irin Abubakar Bello ya furta irin waɗannan kalaman don dama ya saba yin haka.
If the security agencies are not living up to the expectations of the government, why hasn't it overhauled them with a view of injecting new visionary ones?
A makon jiya ma shugaban kungiyar Kiristoci ta Najeriya kan rabaran Samson Ayokunle ya nuna damuwa ga rashin sauya hafsoshin tsaron da ke cikin dalilan da yake ganin sun hana gamawa da 'yan ta'adda. Dan siyasar APC Umar Musa Gital na da ra'ayin rashin sauye-sauyen gwamnatin ta shugaba Buhari ka iya kawo cikas ga nasararta a shekara ta 2023.
Idan ba a yi hankali an yi gyara ba fa PDP ba, kamar yadda APC ta hada alaka ta zama babbar jam'iyya ta kwace mulki a kasar nan da zabe da kuri'a, haka wasu za su iya haduwa. Mutane ne ai party ba wai wata aljani ba ne, mutane ne waɗanda suke haduwa su fidda son kai, su hadu su kowa fidda ra'ayinsa a hada don a ceci kasa. In APC ba ta yi waɗannan gyare-gyaren ba, babu mutumin da zai sake zuwa ya yadda da irin wancan abubuwa. Amma in ta yi gyare-gyare, to mu ba fata ma ta fadi, muna fata ta ci gaba shekara 60 nan gaba ma tana mulki in dai za ta yi gyara. Amma in ba za ta yi gyara ba, mu kullun addu'ar mu wanda zai yi gyara muke nema. Ba ma maganan party, muna maganan wane ne zai yi gyara. Idan muka samu mutumin da zai yi gyara, wallahi hamdu, zamu mara masa baya.
Zuwa yanzu dai gwamnatin bata ce komai ba kan kiran garan bawul ga hafsoshin tsaron. In ka ɗebe bayanin da shugaba Buhari ya ce za a iya cimma nasarar salama in dukkan 'yan ƙasa suka jingine bambance-bambancen su. Nasira da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya da wannan rahoton. Bayan kiran da Majalisar Dokokin Najeriya ta yi wa Shugaba Muhammadu Buhari kan cewa ya sallame dukkan hafsoshin sojin kasar saboda taɓarɓarewar tsaro da ke addabar kasar, musamman ma hare-haren Boko Haram. Akan haka abokiyar aiki na Zahar Aminu Fage ta tattauna da Mejo Muhammad Basiru Galma mai ritaya mai sharhi akan harkokin tsaron Najeriya, inda ta fara da tambayarsa kan wasu rahotanni da suke nuni cewa hare-haren mayakan Boko Haram na karuwa a 'yan kwanakin nan a arewa maso gabashin kasar. Sai ya ce,
to Zara, abu da nake so ki gane kuma da mutane su gane shine irin waɗannan mutane da irin wannan yaki da ake yi da su da dadewa, wato ba yaki ne wanda yake ya zama kaman conventional yaki bane wanda yake za a iya cewa ga lokacin da za a yi shi a gama, kuma abubuwa dama su irin abin da suke so kenan irin waɗannan. Idan an ci galabar su sai su je nan wani wuri nan su taba barna, su je can wani wuri su taba barna, su je can, sai ka ga kaman surudin mutane kaman ba a yi wani abu ba, duk wani kokari da aka gani da an yi sai a ga kaman ba a yi ba. To dama su irin wannan masu yin irin wannan yaki din, masu irin wannan halayen, abin da suke nema kenan mutane su dinga kosawa suna korafi da hukuma. Saboda haka nan ni kamar ire-iren mu da yawa mu mun san duk wannan halayen irin waɗannan mutanen da ake faɗa da su ne, saboda haka nan ba abu mamaki bane kuma zai dade ana irin waɗannan, domin waɗansu su za su miƙa wuya su miƙa su aje makamansu, amma za a samu waɗansu sun ɓace can su ma su dinga fitowa ba gungu ɗaya bane, suna nan da yawa. Wato abu nan in ɗaya ya gama an gama da ɗaya waɗansu su fito, to amma abun faɗi a nan shi ne akwai dalilai da a gani na yasa muke ganin waɗannan abubuwan nan suna faruwa yanzu. Kin san kwanakin baya an ce sojojin Chadi daga 31 ga watan 12 sun ɗage sun bar wuraren da suke dan tarewa, kuma ga shi mutane kamar irin kiraye-kirayen da kika ci ana yi ana cewa a cire service chief da mai da mai, akwai wadansu suna nan su ma suna jira. So irin waɗannan mutanen da irin mutanensu da ire-irensu wanda suke so su samu irin wannan abun, ko kuma da yake waɗansu sun sa ido, ana iya kawo irin a dinga tunzura mutane suna gani kamar waɗannan abunan. To aikin soja ko ba haka yake ba, ba za ki zo rana ɗaya ba kawai bayan mutane sun yi kokarin su iyakacin kokari, kowa sai ne an riga an saba sun saba da wurin, sa'annan kawai a zo kuma a ɗauko waɗansu. Shi wanda ya naɗa su idan ya ga ba sa yin aikin da ya kamata shi ne yake da hurumin cire su a lokacin da yake so, idan shi kanshi ya ga ba su aiki, domin lokacin da zai naɗa su ba mutane ne suka ce ya naɗa su ba, wanda suke kiraye-kiraye ba mutane suka yi kiraye suka ce ya naɗa su ba, shi da kanshi ya zaɓe su. Saboda haka in ba sa yin aiki sosai wannan ya rage nashi, sai ya zaɓe sai ya cire su ya kawo, amma in dai ya bar su to shi kan ya nuna ya karsu da ayyukan da suke yi.
Amma me yasa hukumomin tsaro suke ikirarin cewa an ci ƙarfin mayakan?
Oh, ƙwarai da gaske Zara, an ci ƙarfin mayaka sosai, tunda yake dama abubuwan da muka sani da yana faruwa ba shi muke gani a yanzu ba, ko ba haka ba? Da can ai cikin ba ma can wurin Boko Haram ba, duk garuruwan arewa na Najeriya su manyan garuruwa duk a tsorace muke.
Mejo Muhammad Basiru Galma mai ritaya kenan mai sharhi akan harkokin tsaron Najeriya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 10:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da duniya ke ci gaba da jimawar mutuwar shahararren dan wasan kwallon kwandon Amurka Kobe Bryant, wanda ya rasa ransa a wani hadarin jirgi mai saukar ungulu a ranar Lahadi ta gabata. Masoyansa a birnin Los Angeles na ci gaba da bada kyakkyawar shaida kan fitaccen dan wasan. Yau batun da shirin na duniyar Amurka zai fi mai da hankali a kai kenan, yayin da zaman tsige shugaba Donald Trump ke ci gaba da tsumuwa. Sunana Mahmud Lalo. har yanzu ana ci gaba da nuna jimami a nan Amurka, musamman ma a kofar ginin Staples Center, inda nan ne kungiyar Los Angeles Lakers ke buga wasanninta na cikin gida. A kuma nan ne Kobe Bryant ya kwashe mafi akasarin rayuwarsa ta kwallon kwando yana buga wa kungiyar ta Los Angeles Lakers. Kobe ya rasu ne a wani hadarin jirgin sama mai saukar ungulu tare da Esa mai shekara 13 da wasu mutane 7. Hakan ya sa dubban mutane suka yi ta tururuwa zuwa wajen wannan gini domin nuna alhininsu. Jerry ta jima tana bibiyan wasanninsa ita da ɗanta.
Kobe was my son's basketball idol and I
tace yayin da ɗana ke girma ya kan dauki Kobe a matsayin mutumin da zai koyi da shi. Na kan kai shi Staples Center domin ya kalli wasanninsa. Saboda haka nazo nan ne da nufin nuna wa iyalansa cewa muna tare da su, muna kuma kaunar su. Za kuma mu ci gaba da nuna musu kauna a zuciyarmu. Kobe dai dan asalin birnin Philadelphia ne dake jihar Pennsylvania, amma kuma ya dauki birnin Los Angeles a matsayin gidansa. Wannan matashi da ake kira JD masoyin Kobe ne. Yace ya kokari wajen hada kan jama'a, ya yi ayyukan taimakawa al'umma. Shi ba ma dan asalin birnin Los Angeles bane, daga Philadelphia yake, amma duk da haka ya taimakawa jama'a da dama. A cewar wannan matashiya mai suna Nur, wacce ta yi magana tana zub da hawaye, Kobe ya dade yana kara mata kwarin gwiwa. Ta ce ban taba haduwa da shi ba, amma a lokacin da nake kurciya na taba karewa a kafa, nakan zauna a gida a daidai lokacin da kowa zai fita waje ya yi wasa, sai na zauna ina kallonsa. Ya kasance tamkar wanda ya taimaka min wajen samun kwarin gwiwa. Kobe kamar wani bangare ne na rayuwar mutum. Joe Alvarez dalibi ne a Jami'ar Marymount ta California, ya kuma yi kuduce sa ne a shekarun da Kobe Bryant ke tashi a fagen wasan kwallon kwando. Ya ce a lokacin muna shekara 5, 6, ko 7 yakan kawo wasanni birnin Los Angeles. Akan yi wasannin fareti, kuma sai ka ga akan Kobe ne. Mutane suna bashi girma na musamman.
Everything's Kobe and it's like you grow up idolizing him.
To yadda Kobe ke wasansa kan sa mutum ya samu kwarin gwiwa a fannonin rayuwa da dama. A cewar Kyle Laramie, wani da ya bibiyi wasannin na Kobe.
He kind of taught a lot of people how to live life and just go for it.
Yace ya koya mutane da dama yadda za su cimma burinsu kowane iri ne. Da yadda mutum zai samu abin da yake muradi da kuma abin da ya kamaci mutum.
You possibly can think of get what you want and get what you deserve.
To zuwan dan wasan na Los Angeles Lakers, mutum ne da aka mai kallon yayi nasarar kawar da duk wani shinge da ya zamanto cikas ga rayuwa. Kuma wasu kalamai da ya taba yi a lokacin yana murmurewa daga wani rauni da ya ji. Su suke karawa Joaquin Pilofo, wani mai bibiyar wasanninsa kwarin gwiwa a rayuwa.
I have the quote here on my phone actually.
Yace ina da waɗannan kalamai a cikin wayata. Lokaci zuwa lokaci nakan kalli kalaman idan ina neman abin da zai kara min kwarin gwiwa.
To kind of like find strength.
To duk da cewa Kobe ya yi suna ne sanadiyar wasan kwallon kwando da ya buga a gasar NBA ta Amurka karkashin kungiyar Los Angeles Lakers, ya samu karbuwa matuka a nahiyar Afirka saboda irin rawar da ya taka wajen dabbaka wasan a nahiyar da sauran sassan duniya. Alphonse Bile shine shugaban hukumar kwallon kwando ta Afirka. Yace Kobe gwarzo ne a fagen wasanni. Kirkinsa abu ne da ya yi tasiri a wasan kwallon kwandon Afirka. Wannan babban abin alhini ne a gare mu, saboda haka a madadina da daukacin ƴan wasan kwallon kwandon Afirka, muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalansa da hukumar kwallon kwandon Amurka da ta duniya baki ɗaya. A matsayin mu na ƴan Afirka, wannan babban rashi ne.
For us Africans, we can say a legend is gone, a major loss.
Wannan lamari na katsewar rayuwar wannan shahararren dan wasa a hadarin jirgin sama ya bar jama'a da dama cikin yanayi na kimuwa da kuma jimami. To dangane da batun shirin tsige shugaban Amurka Donald Trump kuwa, bayan da majalisar dattawan kasar ta kammala yin tambayoyi ga bangaren masu kare shugaba Trump da kuma na 'yan Democrat da ke son a tsige shi, wani batu da ke ci gaba da zama takaddama shine batun kiran shaidu su bayyana a gaban majalisar. To amma 'yan Republican a majalisar irin su Senator Lamar Alexander na ganin babu buƙatar a kira wasu shaidu, domin a cewarsa 'yan Democrat sun riga sun kammala kafa hujjojinsu. Yayin da su 'yan Democrat ɗin ke cewa ya kamata a basu wannan dama saboda sabbin bayanai da shaidu da suke so su gabatar. Idan dai har za a saurari shaidu, akwai yiwuwar wannan zama na shirin tsige shugaba Trump ya kai wani mako ko ma makonni masu zuwa kafin a kammala shi. Idan ku aka kawar da batun kiran shaidu, za a iya karkare komai da komai a ranar Juma'a. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Mahmud Lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana ta hanyar email.
A yau saƙonmu na farko ya fito ne daga Isiyaku Hamza ɗan Gogori. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa, don Allah ku ba mu dama kamar yadda kuka saba domin tsokaci akan furucin da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami ya yi na cewa za su gina tituna a fadin Najeriya da kudaden tsohon shugaban Najeriya marigayi Sani Abacha. Hakikan wannan mataki ya dace, da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu. Amin. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Mahmud Salihu. Ya ce, sallamar waɗansu dubban ma'aikata da gwamnatin jihar Adamawa ta yi wani abin damuwa ne matuƙa. Akwai buƙatar gwamnati ta yi zurfin tunani a kan wannan lamari, kasancewa hakan zai iya zama barazana ga tsaron jihar. Daga nan sai saƙo daga Alhaji Umar Forever Gashuwa. Ya ce, salam VOA Hausa. Ya Allah, ka kawo mana sauƙin wannan sabuwar cutar coronavirus da ke laƙume rayukan al'umma a duniya baki ɗaya. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Yalwa. Ya ce, Assalamu alaikum VOA Hausa. Ayyana dokar ta ɓaci ga cutar coronavirus da hukumar lafiya ta duniya ta yi ya yi daidai. Muna fatar hakan zai sa ƙasashen duniya tashi tsaye wajen yi wa cutar taron dangi. Da fatan Allah ya sa a dace. To jama'a, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum. Sai kuma idan Allah ya kai mu ranar Litinin mai zuwa. Godiya muke yi, Juma'a Mubarak.
A gaida Binta Esira da wasiƙun masu sauraro. Yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
To a taƙaice, ƙasar China ta ce an samu tabbacin kusan mutane 10,000 sun kamu da cutar coronavirus. Cutar kuma ta yi sanadiyar mace-mace 213 a ƙasar, inda ta fara ɓulla a shekarar da ta gabata. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta ayyana dokar ta ɓaci akan barkewar cutar a ƙasashen duniya. Haka zalika ta bayyana cutar a matsayin wani lamari da ke buƙatar mai da martanin haɗin gwiwa daga ƙasashen na duniya. Yayin da ake samun labarin ɓullar mummunar cutar coronavirus karon farko a yankin ƙasashen Larabawa, jami'an kiwon lafiya a ƙasashen da yawa na ƙoƙarin ganin sun ɗauki matakan kariya daga bazuwar cutar. Wani gidan talabijin ɗan ƙasar Algeria ya nuna yadda jami'an kiwon lafiya ke gudanar da bincike da tantance fasinjoji don duba alamun cutar ta coronavirus a jiragen saman da suka fito daga China ko ƙasashen Larabawa, inda fasinjoji da yawa daga nahiyar Asiya ke zuwa. Wani ɗan majalisar dattawan Amurka daga jam'iyyar Republican ya ce babu buƙatar a gayyato ƙarin shaidu game da batun shari'ar tsige shugaba Donald Trump, saboda 'yan Democrat sun riga sun bayyana hujjojinsu a kan shugaban, kuma laifin da suke zargin ya aikata bai kai a tsige shi ba.
Masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kada a manta, za a iya aiko mana da saƙonni a kodayaushe ta hanyar email ta adireshin hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho a kan lambarmu alamar tarawa 1-2-2-2-5-9-4-5. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Maryam Dauda da ta karanto mana labarai, da kuma Julie Lazarus Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokaci, FJ, ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya.